Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Na fatan an tashi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na musamman na ranar Kirsimeti. Da fatan al'ummar Kirista a fadin duniya suna bukukuwan Kirsimeti cikin koshin lafiya. Yau Lahadi 25 ga watan Disamba na shekarar 2022. Amma kowace ranar Kirsimeti, shirin namu na musamman ne da za mu jingine dukkan shirye-shiryenmu domin kawo muku gaishe-gaishen Kirsimeti wanda Alheri Grace Abu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba kuma barkamu da bukin Kirsimeti. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. An kira birnin Alexandria na jihar Virginia dake nan Amurka dake wajen Washington DC daya daga cikin garuruwa da bukin Kirsimeti yafi armashi a Amurka. Dubban mutane suna zuwa don jin daɗin yanayin bukin a yankin tsohon garin mai tarihi ko kuma suna ziyartar gandun tarihi na Mount Vernon Estate dake kusa da garin da kuma katafarin gidansa, wato gidan George Washington, shugaban Amurka na farko wanda ya mulki daga shekara 1789 zuwa 1797. Haka kuma akwai ƙarin gidaje na zamani a cikin birnin tare da kawa na adon Kirsimeti a wajen gidajen don dubawa. Daya daga cikin abubuwa masu ban mamaki shine abubuwa da aka baje a saman wani gidan tarihi na Farmer Family House. An kafa wannan tsohon garin Alexandria ne a shekarar 1749, yana kusa da kogin Potomac, kana yana hade da gabar teku inda jirgin ruwa ke tsayawa a zamanin mulkin mallaka. Wata gobara ta tashi a wani gidan tsofaffi a yankin Siberia na kasar Rasha, inda mutane 22 suka mutu. Kuma masu bincike na gani ko matsalan wutar lantarki ne da ba a shirya shi da kyau ba ya tada gobarar, a cewar kamfanonin dillancin labarai na kasar a jiya Asabar. Gobarar ta tashi ne a birnin Kemerovo a daren ranar Juma'a, kuma ta kona hawa na biyu na wani gini wanda ba a yi masa rajista a hukumance a matsayin gidan tsofaffi ba. Da sanyin safiya ne masu aikin ceto suka gama dudduba buragen ginin, inji kafofin yada labarai na gwamnati da ma'aikatan agajin gaggawa. Ma'aikatar gaggawa ta Rasha ta ce wasu gungun manyan jama'ai sun tashi zuwa birnin na Kemerovo mai tazarar kilomita 3,600 daga gabashin birnin Moscow, kuma ta ce akwai dalilai da dama da za su iya haddasa gobarar. Daya daga ciki shine keta ka'idojin aiki da na'urorin lantarki, inji kamfanin dillancin labarai na RIA da wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar. RIA ta ambato kalaman hukumomin birnin tun da farko cewa keta ka'idojin kare gobara na iya zama musabbabi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bijirowar sanyi mai tsanani ya shafi wurare da dama a Amurka a jiya Asabar, lamarin da ya sanadiyyar katsewar wutar lantarki da soke tashin jiragen sama da lalata motoci, yayin da aka yi hasashen yanayin zai zo da tsananin sanyi a jajiburin Kirsimeti a birane da dama na Pennsylvania zuwa Georgia. An yi hasashen yanayin sanyin zai kuma karu a jiya Asabarin zuwa maki 3 na ma'aunin Celsius a cikin birnin Pittsburgh, wanda ya zarce sanyi mafi muni a jajiburin Kirsimeti. Sanyi mafi girma a lokacin Kirsimeti da hukumar kula da yanayi ta kasa ta ayyana a cikin shekarar 1983. An kuma sa ran biranen Georgia, South Carolina, Athens da Charleston za su ga yanayin sanyi mai tsanani a lokacin Kirsimetin, yayin da aka yi hasashen Washington zai fuskanci sanyi a ranar 24 ga watan Disamba, wanda ba a taba gani ba tun shekarar 1989. Daskarewar dusar kankara ta riga ta haifar da mummunan karin motoci a fadin kasar, inda CNN ta rawaito akalla mutane 14 ne suka mutu sakamakon haɗuran da suka shafi sanyi. An yi hasashen cewa Hong Kong za ta samu bunƙasar tattalin arziki a shekara mai zuwa, bayan da shugaban birnin ya ba da sanarwar kawar da kusan dukkanin takunkumin COVID-19 a kan bakin haure na ƙasa da ƙasa, kuma ya ce za a sake buɗe kan iyakarta da ƙasar China. amma masana sun ce barkewar cutar coronavirus da kuma yanayin siyasa sun kawo cikas ga matsayin Hong Kong na kasa da kasa bayan kusan shekaru uku na dokar kulle mai tsanani a duniya. A makon da ya gabata, shugaban Hong Kong John Lee ya bada sanarwar cewa mutane da suka isa Hong Kong ba za su fuskanci dokar takunkumin COVID-19 ba. Larry Bowerman, wani maziyarcin yawon bude ido daga birnin Kuala Lumpur, ya ce masu zuwa Hong Kong na iya yin dardar na samun shiga yankin. Rikicin da ya barke a jiya Asabar a birnin Paris rana ta biyu tsakanin 'yan sanda da al'umman kurdawa da suka fusata akan kisar gilla da aka yi wa mutanen su a ranar Juma'a. Motoci sun kife, an koda akalla mota guda daya, sa'annan kuma an tada kananan wuta a kusa da dandalin Jamhuriya, wurin da aka saba gudanar da zanga-zanga a birnin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu za ta gabatar mana daga shagaishen Kirsimeti.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow.
Lare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, muna kuma yi wa al'umma Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti. Da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Wannan sakon gaisuwan Christmas yana zuwa ne daga wurin Salihu da Elizabeth Garba, North Carolina, USA. Muna mika sako gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifina shi Mr. Jeremiah Likita Ibisi, na kuma gaida su kanina Ibisi da Ozzy Ibisi, Anna da Haruna Atunkura, Jethro da Mary Ibisi, Andrew da Mary Ibisi, Honorable Simon Ibisi, Teresa da Manasse, John da iyalansa duka, na kuma gaida diyarmu Abigail Sunday, na shi kuma jikarmu Awal Ibrahim da iyalansa duka, na gaida abokanai arziki kuma shi Mr. Abdullahi da Tosin Epoki, Reverend and Mrs. Zachary Ibrahim, Elder and Mrs. Ibrahim Bakut, na gaida sauran 'yan uwa kuma su Elder Ishaku Bufada, Elder Luka da Hanatu Wazo, Dr. Stephen da Dr. Comfort Daniel, Dr. Sam da Christy Nuhu da Sora Bibi duka na gaisuwa, na kuma gaida su Kawuna shi Uncle Samuel Ibisi, shi Uncle Solomon Awasat, Uncle Vincent Osawe da iyalansa duka, na gaida shi Reverend Rabo Bode, Mr. Setley da Kanen Darzi, Mr. Donald da Deborah Weze, na kuma gaida shi Ben da Asa Osawe, na gaida Solomon da Julie Edopa, na kuma gaida sauran abokanemu ita Mrs. Deborah da Nasa, Mrs. Grace Oguntolu, Mrs. Victoria Zagi, da sauran 'yan uwa duka da ke Ekwa Plateau Church da Ekwa Headquarters. Merry Christmas. Salihu da Sadi Elizabeth Garba.
Sunana Saratu Sumaila Garu daga nan Maryland. na mika sakon gaisuwan Christmas zuwa ga mahaifiyata mama Aisha Alkada dukkan iyali yanni da kuma kanina na gaida retired Reverend Baba mama Barkeji da iyalinsa ina kuma gaida retired Reverend Baba Abubakar Yaman da iyalinsa da retired Reverend Amadu Maman da iyalinsa da kuma Reverend Yakubu Daudu da iyalinsa na gaida Commissioner of Police Kano CP Dauda Mamangaru da iyalinsa na gaida Mr. Mamangala Dima da iyalinsa ina gaida Reverend Samaila Musa Charles ina kuma gaida retired Farmstead Mr. Samaila Matankari da iyalinsa da kuma Mr. Audu Mamangwashi da iyalinsa ina gaishe da SP Shaye Umar da iyalinsa ina kuma gaida dukkan Ecclesiastical Fesse kwa Amadu Bello Sokoto da Ecclesiastical Sabon Birni na gaida the entire staff of Equa School Bello Sokoto ina gaida ƴan uwa da ke UK kuma ina gaida Professor Marikiro da iyalinsa da kuma Mr. Ayuba Maman da Mr. Hamisu Alka da iyalinsa da dukkan sauran ƴan uwana da abokan arziki da fatan an yi Christmas lafiya barka da Christmas Ubangiji ya nuna mana shekara
barka da Christmas sunana Emmanuel Sule daga Birmingham United Kingdom ina kawo gaisuwan Christmas zuwa ga Augustine Basagi Danjuma Gaya Rebecca Lerama Jan David Palm Beatrice Ajang, Manasseh Dogara, Bulus Magaji, Chris Abaga, Ndaya Kubu, Esther Igege, Janet Abaya, Tony Cole. Aye Christmas lafiya.
Nice lami Ilya gata malumfashi daga Maryland. Ina gaida iyalin Idrisu Abosi. Ina gaida iyalin gata malumfashi. Ina gaida Ecclesia ta Katsina gaba daya sassa likita Mantau da iyalin shi ina gaida Musa Dauda da iyalin shi ina gaida Musa Adamu Koli da iyalin shi ina gaida Bawa Umaru da iyalin shi ina gaida Reverend Audu Bakwai da iyalin shi ina gaida Naali Dumbulon da iyalin shi ina gaida Adamu Bawa da iyalin shi ina gaida dukkan idon sani da na gida Katsina da na malumfashi da na Jos duka ina gaishe su ina ta fatan ayi Christmas lafiya amin
Hajira Shehu Maina ina mika gaisuwa ta bukin Kirsimeti wa ƴan uwa da abokan arziki Ya Komodo Habiba Ruth Garba retired Iman Usman Shehu da iyali Amina Adama da iyali Rakiya da Wande Shonekon da iyali Hannatu da Rex Ihezuwe da iyali Fatima Shehu Baba Salchan Maina da iyali Stephen Maina Joshua Minor, ɗan ƙungiyar Masihiyawa ta Mani. Iyalan Umaru Gana na Bidda, Zuriyan Bako, Bulus Zakka, Esther Damil, Hadiza Hamza da iyali, Elijah da Fidelia Minor, Joseph da Jessica Minor, James da Eleanor Minor, Christy Christopher da Zara, Helen da Nordine, Sam da Kanin Minor, Peer Development Association, iyalan St. Luke's Cathedral Jos, Philip Gompan da iyali, Ephraim Dewa da iyali, Dela da mai gidanta Uzo, Fatima Alfa da iyali, Roland Michaels da iyali, Bumi Wisdom da iyali, Lydia Yisa da iyali, Vicky Obozuwa da iyali. Da fatar Ubangiji ya ba mu salama a wannan lokaci.
A madadi mai gidana Reverend Philip Nace da yayinmu, ina mika gaisuwan Christmas ga iyayena, Baba Mama da Mama Talatu Jua, da yayuna Tani, Laraba, da kannena Friday, Sibi, dan Lami Ladi, da dukan iyalinsu, da zuriyan Jua Gani. Ina gaida kawuna da su inana duka, da kuma surukaina duka Achi, Patricia, Comfort, Charity da iyalinsu, da dukan gidan Nace da gidan Gan. Ina gaida duka abokanina su Tantan da Ma'aikatan House Ministry. Ina gaida duka waɗanda su yi mini addu'a domin rashin lafiya da ta same ni. Ina gaida dukan masu bin Yesu. Ubangiji ya sa a yi bikin tunawa da aikon Yesu Almasihu cikin salamansa. Amin.
Sunana Sakin daga Minnesota. Ina gaida His Royal Majesty da Jacob Gengupa Bonbonjas da Her Royal Majesty Antirikia da iyalinta
fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gare da Aunty Grace Abdu da iyalinta. Fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gare da Professor EJ and Professor Mrs. Christiana Best da iyalinta. Fatan za ku yi Christmas lafiya. Ina kuma gare da Mr. and Mrs. Sunday Wang da iyalinsu. Fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gare da Professor ST and Professor Katrin Best da iyalinta. Fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gare da Uncle Tony Chiroma da iyalinsu. Fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gare da Dr. and Mrs. Gibbs Jerry Governor da iyalinta. Fatan za su yi Christmas lafiya. Ina kuma gare da Dr. and Dr. Mrs. Pocock, the Simon Creation, the Ambassador Juice, the Iyalinshi, Fatan Zashi Christmas Lafia. Ina kuma gare da Dr. and Mrs. Harina Dabin, the Iyalinshi, Fatan Zashi Christmas Lafia. Ina kuma gare da Mr. and Mrs. Sandy Biggs, the Iyalinshi, Fatan Zashi Christmas Lafia. Ina kuma gare da Mrs. Lincoln Makan, the Iyalinta. Fatan Zashi Christmas Lafia. Ina kuma gare da Mrs. Charity Malu da iyalinta. Fatan Zashi Christmas Lafia. Ina kuma gare da Mrs. Peace Dangana da iyalinta. Fatan Zashi Christmas Lafia. Ina kuma gare da Aunty Zeke da iyalinta. Fatan Zashi Christmas Lafia. Ina kuma gare da Yanwanina Balmun Chinred Karen Batami, Fatan Zashi Christmas Lafia, Nagode.
Sunana Wala Dennis, kuma ina kawo gaisuwa daga nan kasan Arizona a America. Na son idan da gaisuwan Christmas ma iyayena Mr. and Mrs. Dennis Dater, kannena Karshak Ored Nanmak Sarnandi. Kuma ina son ba da gaisuwa ma kawuna daga ta gefen mamana da kwam da kuma kawuna ta gefen babana da tardaton. Ina kuma ba da gaisuwa ma abokanan makaranta na daga St. Joseph's College Vom da kuma Amadu Bello University Zaria da kuma The School of Global Management Arizona State University. A cikin Christmas lafiya a gaida da iyali a gama Christmas lafiya. Ni daga Chitne a jihar Plateau a Nigeria. Na gaishe ku duka a kasar Nigeria ku ci Christmas lafiya a ji dadi a yi shagali da yan uwa ni duka. Allah ya tsamake mu.
Gaisuwa na zuwa ga mamana Pauline Migab da kannena duka. Da ƴaƴana da jikoki na da kuma abokan arziki da fatan za a yi Christmas lafiya mu zauna lafiya. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya kiyaye duk hasurorin da za su zo gare mu. Amin.
Barka dai, sunana Zainab Umaru Garbada daga Mississippi. Ina gaida mamana Dinatu Umaru da kannena Hajara Salamatu da Hannatu Bak. Ina barka da Christmas. Ina gaida su antina Azaria Hansatu Umaru da su kawuna Haruna Umaru, Ali Umaru, Kambo Umaru, Yahaya Umaru, Zakari Umaru, Yahaya Umaru. Duk ina barka da Christmas. Ina gaida kuma kawuna a Otupo Habu Dauda Umaru. Ina barka da Christmas. Allah ya sa mu yi Christmas a cikin lafiya.
Masu sauraro barka da warhaka. Sunana Pastor Ali Mati. Yan uwana Krista a dukkan faɗin duniya, barka da Christmas. Na isar da sakon goren Krismati ga iyaye, ƴan uwa, maza da mata da ke karamar hukumar kankara, malumfashi, Bakori, Kafur da kuma dukkan jihar Katsina.
gaisuwa ta musamman ga shugabannin Ekwa da shugabannin dukkan rikun Krista a Nigeria. Gaisuwa ta musamman ga shugabannin Ekwa, Bukuru DCC, Jos DCC, Katsina DCC, Tsiga DCC da dukkan membobin Ekwa. Ubangiji ya tabbatar mana da salamar Kirsimeti a ƙasar mu Nigeria, da kuma ta'azantar da waɗanda suka rasa ƴan uwa da abokan arziki a cikin wannan shekara. Ubangiji ya sa mu gama bikin Kirsimeti lafiya, ya kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya. Amin summa amin.
Kafin mu yi sallama, bari in bi sahun sauran ƴan uwa da abokan arziki wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa ranar 1 ga wata, idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga ƴan uwa na Nehemia da Maika Gata da iyalansu, Salamatu Ijembi da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sule Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Basti da Alisa Daniel da ƴan uwansu duka, Iya da iyalinta duka a Jimeta Yula, sai Husaina Akila Banshika da danginta, da kuma dangi duka a Jos, da zuriyar Gata baki daya Malam Fashi da kuma zuriyar Idris Adas. Gaisuwa ta musamman ga ambassador Dr. Sam Jimba da iyalansa, Mr. and Mrs. Obadiah Tomdej da iyalansu, Victoria Magid, Gladys da Ilya Mama, Professor Grace Estron, Dr. and Mrs. Stephen Panya Baba, shugaban ɗarikar Ekwa, Reverend Yunusa Sabo Madu, Samuel Atu, zuriyar uwar ƴaƴa a gidan ɗanbin na Malam Fashi, Anne Samti, Yiljab Abraham, James Manu, Bazata International, Ladi Big John, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Faramalam, da Reverend Dr. da Dr. Mrs. Bakari Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi da iyalansa, Reverend Dr. Samuel Kunhiob da iyalansa, da kuma dukkan ƴan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salaman Isa Almasihu da zumantar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za mu kawo muku kashi na 2 na gaishe-gaishen Kirsimeti da kuma labaran duniya. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
It's Christmas time and its magic is here. It's Christmas time and its wonders appear. The scent of pine fills the Christmassy air, while the church bell chimes in the joy everywhere. Some precious gift